Assalamu alaikum farko dai zaka ga mana sunanka da kuma jami'a ku kungiyar da kake ciki.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana engineer Aminu Muhammad Malami kuma nayi takara ta dan majalisar tarayya a jami'ar ADC a karamar hukumar Tarauni. Amma yanzu saboda yanayi na siyasa kin san kusan siyasar abinda muka fuskanta a lokacin zabe shine siyasar Najeriya gida biyu ce. Ko kana jami'a mai mulki ko kuma kana ta adawa ta PDP. Wanda shine har yanzu zan iya cewa kan namu bai karfi ba shi yasa yanzu magana da nake miki na koma jami'ar PDP kuma abin da yasa muka koma jami'ar PDP mun ga ita ce a yanzu tafi dama-dama da APC ta tafi dama-dama amma yanzu gaskiya fi sabilillahi ana mu tunanin da kuma mu da muke ganin yan lamari na siyasa yanda ya kaya PDP tafi dama-dama kuma dama al'umma muke so mu hidimta shi yasa muka shiga wannan jami'ar.
Sannan yaya kamun ludan wannan sabon gwamnati? Shin a tsare-tsarenta ta sanya matasa a wasu madafan iko ko kuwa har yanzu tana jan kafa?
Alhamdulillah yanzu kamar yanda zan ce miki a inda aka kwana ina gaya miki a matsayina misali na dan Kano kuma yanda na ga a yanda take sai mata kaya a Kano shine na farko da masu wannan manyan jami'in guda biyu da APC da PDP ba su ba da dama wa kananan matasa barkati dan gaskiya a kunshin yanda aka bada takarkarin ma ka san dai wanda wasu sun dan kokarta amma ba kowa ne ya bada takarar ba sai kuma yanzu abinda muke jira shine mukamai gaskiya bazan ce ga wani hubbasa da aka fara matasa ba saboda idan ka duba ai inda ke abinda ke faruwa shine tun daga yanda za a yi transition committee daga nan zaka gane in ka ga matasa sun yi a cikin transition committee to kana sa rai za a yi wa matashi wani abu to amma fi sabilillahi kamar ni a garina na Kano gaba ɗaya transition committee babu ma dan kasa da shekara 40 ana hal staffin da na gani saboda kin ga ba zancen maganar kula da matashi a takaice a yanzu kenan.
Yaya kake ganin kamun ludan wannan sabon gwamnati da aka kafa? Shin matasa da suka samu dama a wannan zabuka da aka yi suna da yunkurin fito da wasu manufofin da zai kawo ci gaban matasa da kasa baki daya?
To alhamdulillah tambayar ki ta uku ta an saka matasa a madafin equals a takaice dai a yanzu da kin ga ba fara rubar makamai ba kawai dai kwamitittuka dai da aka bude ne na transition wanda a baya na gaya miki cewa babu wasu matasa a ciki har federal din zaki ga duba in kika duba sai gani babu wani matashi da zaki dauka kice wannan dan kasa to abin da muke fagara shine duk manyan da ke gani su Yakubu Gawan su General Muhammadu Buhari duk suna shekara 30, 32, 35 har zuwa 40 lokacin suka samu dadin da suka samu sai engineer Rabi Musa Kwankwa sannan da ake gani yanzu ba wani jagora sama da shi a siyasa arewacin Najeriya tun yana shekara 31 abu ya je majalisa to irin wa'annan abin miki magana shine matasa amma kwata-kwata indai a wannan shekarun ne da nake gaya miki daga 40 zuwa kasa gaskiya har yanzu ba mu ga wani motsi da ake nema a matashi ba in dai da gaske ne tunda lokaci ya zo dab a transition committee muna sa rai mu ga cewa na shugaban kasa da na jiha mu ga atakalla ba a sa matasa ba a musu adalci ba a ce 5-5 a jihar Kano yanda aka kafa wannan committee wurin mutum 40 ko 50 kamata ya ce mun ga mutum 10 shine muka san cewa za a matasa yin abin da ya kamata so a takaice dai a karshe ina sa rai tunda an riga an yi mistake yanzu a transition muna sa rai a mu commissiononi da za a yi da sauransu Allah ya sa mu ji matasan a ciki
baraka bashir dandalin VOA.